gasar zagaye na uku a bangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a matakin wasan rukuni, inda ajiyar kasar Ingila ta saka shi a hannun Belgium da kwallo ɗaya mai ban haushi. Panama ma a wannan rukuni na ga mutu da daɗi ba a hannun ƙungiyar kwallon kafa ta Tunisia, inda ta doke ta da kwallo 2-1. Har ila yau ajiyar kasar Senegal ta saka shi a hannun Colombia da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan rukunin ka. Kasar Japan ko ba ta da daɗi ba a hannun kasar Poland da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kasar Ingila da kasar Belgium sun haye a wannan rukuni na ga, yayin da a rukunin ha kuwa Colombia da Japan suka samu zuwa zagayen gaba. Har ila yau ajiya bayan kammala gasar ta cin kwallon kafa ta duniya a matakin wasan rukuni zagaye na uku, an bayyana jimillar kwallaye 122 da aka jefa a raga a wasannin, inda aka ba da katin gargadi guda 163, katin jan kati kuwa an bayar ne guda 3, sai kwallon da aka shata a tazaran wato breaking guda 6, an samu kwallon da aka sha gida wato kongol a turance guda 9, akwai kwallo guda 2 daga cikin guda 122 nan wanda aka haramta su. An yi bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty guda 25, inda aka samu nasarar jefa guda 19, aka zubar da guda 6, inda a cikin jan katin da a cikin wanda aka zubar da penalty har akwai wanda Messi na Argentina da Cristiano Ronaldo ya zubar a wasan da suka yi a matakin wasan rukuni. Dan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Harry Kane shi yake jin ragaman dan wasan da ya fi zuraren kwallo a gasar cin kofin Indiya, da yake da kwallo 5, sai Cristiano Ronaldo mai kwallo 4, sai Romelu Lukaku mai kwallo 4 a yanzu haka. Har ila yau ajiya aka fitar da jadawalin gasar na cigaba, inda matakin wasan zagaye na 16 ga kuma yadda abun ya kasance, inda a ranar Asabar za a fara wato kiwa daya. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ne za su fafata da kasar Argentina a ranar Asabar, sai Uruguay ko da gumi da kasar Portugal. A ranar Lahadi kuwa kasar Spain ne suke fafata da masu masaukin baki kasar Russia. Croatia za su fafata da Denmark, sai kungiyar kwallon kafa ta Brazil a ranar Litinin su fafata da Mexico. Belgium za su fafata ne da kasar Japan, yayin da ranar Talata kasar Sweden za su fafata da kasar Switzerland. Sai kungiyar kwallon kafa ta Colombia su fara da gumi da kasar Ingila a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya. Idan muka leka kaɗan daga cikin ɓangaren sai da sayarwar ɗan wasan kwallon kafa ta duniya, ko a yayin da kungiyoyi yanzu suke ta hare-haren sayan ƴan wasa, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana da dab da shan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wajen sayan ɗan wasan ko kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Roma mai suna Alisson ɗan shekara 25 da haihuwa a kan kuɗi kan miliyan 62. Har ila yau kungiyar Chelsea ta fara tattaunawa da ɗan wasan tsaki na CSK Moscow mai suna Alexander Golovin ɗan shekara 22 da haihuwa. Ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Jack Grealish na shirin komawa Fenerbahce na ƙasar Turkiya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.